masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya no goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin da ku
lafiya lauya new york ya na ku wurin ya
zuwa new york alhamdulillah alhamdulillah mun dai sha ruwa cikin wannan kwanko da
shi an sha ruwa ana ba ka ruwa duk da yake dai a nan kasar ana ba rani ba damuna kowane lokacin ruwa ake
gaskiya sai mai ya ce abu da kaga ambaliya kamar yadda muke gani a kafashin mu
da
ruwan da aka yi a wuraren mu
kuma ayi ruwan nan in ya dauke sai ka ce ba yi ba
sai haka yake
gaskiya ina da yake tafiya
gaskiya
to eh wato Allah ya kare mu a cikin wannan
yanayin
kuma Allah ya sa mu ga bayan waɗannan cututtuka ana cikin corona kuma sai ga wannan sabon cuta
gaskiya wannan abin nan kendan buri ba
kendan buri Allah ya sa mu ga bayan wannan kendan buri
da mun san ba amin
tana ta bulla a kasashe daban-daban
kasashe daban-daban abin mamaki
naga ana maganar rigakafin ta ita kuma yanzu na cikin kwanakin nan
yanzu abin da ya rage kenan a ta rigakafin ta amma kuma to Allah zai kare mu kawai ba abin da za a ci
mun san amin
Yeah.
to baba yau muna da aure raki daga waɗanda aka yi jiya da waɗanda za a yi yau sannan da waɗanda za a yi mako mai zuwa to sai dai ka zaɓin da zaka
masha Allah ki ce sai a gyara ciki kenan
wanke ciki kada ai ta dan Kaduna mai sauraron gidan buki
masha Allah
sai bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Hajiya Dija Hassan Guleda da danginta kamar Malam Baffa Muhammadu Basakwace Gombe domin auren ƴaƴansu Abdullahi Usman da Fatima Adamu da za a yi a tashar Magariya Kumo a yau din nan Asabar 28 ga wata da ƙarfe 10 na safe sai kuma a gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam K Madi na karamar hukumar Yamal Tudeba a jihar Gombe shi kuma ya aure da Esther ne jiya Juma'a Allah sa an yi adace Allah ya bada albarka zaman tare da hakurin zaman tare
amin so ba amin
kuma har yanzu baba kamar yadda yace yau bukukuwa muke da shi
kace kace ne ga su da shi ma wannan sai wanda mutum ya zaba
shi ma wannan an riga an daura auren Asabar din da ta gabata so ta saboda haka muna taya su murna ne wato Muhammadu Jilde dan sanda da ake kira police ne ko
haka
wanda shi kuma ya aure da dansa Aliyu da Maimunatu a tsamiyar yan Alewa a Kwadan ko ni to wannan dai ko su a tsamiyar yan Alewa a Kwadan ko haka dai yake dai Kwadan ni dai ban taba jin suna kun gari ne in dai ya ne dai to tsamiyar yan Alewa dai dai an san
a wace jiha
a jihar Gombe ina kyautata zaton haka
Allah sarki
to bari mu ga kuma a dire da aure da za a yi shi kuma gobe da tsakanin Abba Abdullahi Dogon Baga da amaryarsa Aisha M Sama'ila Mungunu su kuma za a yi auren ne gobe Lahadi idan Allah ya nuna mana a garin Mungunu kusa da kasuwar Shanu to auren rikin nan duka baba muna taya su murna muna kuma fatar
muna masa addu'a Allah ya zauna da su lafiya
amin summa amin to baba bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyar da so ma'abocin shirin a bari ya huce su Saminu Rabuwa da radio sai dole
Allah akbar dole yazo
dole yazo wanda a karamar hukumar Darazau jihar Bauchi mun sami labarin rasuwar sa ne daga Garbanci Kwankiyen na jihar Bauchi to Allah ya ji kamamacin Allah ya sa ya huta mu kuma ya sotuta namu karshen
amin summa amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan mamman Dadiko na rasuwar wato matarsa kenan Hajiya Hajara Bako wanda za yi addu'ar kwana 40 ta kenan a ranar Lahadi wato gobe kenan 29 ga wannan wata a gidan Dikko da ke Yalwa a Kumasi to Allah ya kanta Allah sa ta huta ya kyautata kuma sauran mamata duk baki daya kuma ya bada ikon halarta wannan addu'a
amin summa amin to sai kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta babawo mai takin zamani Toro jihar Bauchi wanda yake mika gaisuwar sa ga Haruna BBY da shugaba Ahmadu Tila Toro ya ce dai Tila Toro ko Tela Toro ne ko Tila Toro ne da Sani Muhammad Cidon shi kuma wannan Cidon ko kuma Cindo ne yake so ya fada baba gode muna yi muna ci sigara in kuskure ne
haka
da Mudan Sir Muhammad Tafawa Balewa to ai ko babu shakka baba ina ga kuskure yake dan Tafawa Balewa ma cewa ya tabawa
Balewa tabawa da Ahmad
yau wato da Shehu Mai Titi Niya da ƴaƴansa Amir da Safuwan da Shahid da Saifu da Siraju da Adinan da Abed da fatar an tashi lafiya sai kuma sakon gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY da Yakubu Mai Aski Badaraka da Baffa Haruna Bajoga da Mahmud Salisu Kaura na Moda da Ayuba Isa Sarkin Noma mai gaisuwa Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe har yanzu muna mika sakon gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Hassan Muhammad Binanci da Bello Mai Kala Kala da Umar Kawal Dan Fulani da Fatima da Asma'u da Malam Angu Malamin Makaranta Yawuri da Umbul Hairi Baffa Haruna Bajoga da kakanta Alhaji Haruna Daba Bajoga a jihar Gombe. Gaisuwa daga Kadiru Abubakar Bulanyaki.
To sai kuma gaisuwa bari ya huce da ta fito daga Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water a Kumasi wanda yake zaune a nan New York. Yace gaisuwa bari ya huce da sada zumunci zuwa ga Haji Baba Karami Abbas da Malam Awal Abbas da Haji Umar Abbas da Haji Rufai Abbas da Alhaji Isa Abbas sai kuma Alhaji Suleiman Sufu Salga da Haji Hamidu Sabon Gida da Haji Mustafa Sabon Gida sai kuma Haji Suleiman Lankasta gidan Malam Abu da Alhaji Ali Abbas Mubi Adamawa da kuma Alhaji Baba Shaibu Abbas da kuma Alhaji Muhammad Amin Sani da ake cewa Aminin Boya da kuma matansa wato Hajiya Zubaida da Zina Sayyida a Zuriya Asaba Kumasi. To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta abar ya huce da ta fito daga Aliko Auta Yalwagi din Akwati Barkin Ladi jihar Filatun Najeriya. Yace dubun gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe. Sai Sani mai lange-lange ya wuri da Alhaji Kabiru PRO Tela tare da matansa Fatuma da Shawa a gindin Akwati da Umar Garu tare da matanshi Hawwa a gindin Akwati da Ibrahim Musa Wada sai kuma Bashir Tela Lafiyan Bari-bari da JT Love G Kanduna da Sadi CID Makole da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Usman Dan Fulani mararraban ya wuri da Muhammadu Shehu mararraban Kunini da fatan sun tashi lafiya.
To amin summa amin. To baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka.
Ko kadan kwa.
Yawwa bari mu dire da wannan sakon da yake hannuna gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa da Sale Muhammad Sale da Mare Yola da Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umaru Kumba Yawuri da Hamza Galadima sai kuma Sani Ashafura da dan Asabe mai fata ya wuri da fatar sun tashi lafiya.
Ashafura aljanna kenan.
Ashafura aljanna Allah ya sa. Hajiya aljanna taji.
Hajiya Sa'adatu sa'ar bata.
Hajiya Sa'adatu ai baba ni zan ga mu zan baka labarin Hajiya Sa'adatu wannan ya fasallan da aka yi da Hajiya ce ta sa na san an yi sallah baba.
Gaskiya gafura ga tsini.
Gafura ga tsini. Allah ya Hajiya Sa'adatu.
Amin. Amin kuma be.
Allah ya Sa'adatu ana yi.
Amin kuma be wallahi.
Ka kusa belin ku amma na babbare te belin ku.
To.
Yanzu ina bin ku bashi. Kuma zan ta muku a da Allah ya ba ku tsawon rai sai kun biya wannan bashi.
Don kware ku za a biya da yardan Allah.
Baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun Malam Babaji na Ummi Hadeja.
To
yace wai labari tambaya ba amsa. Wai baba. Wai wani sabon malami ne aka kawo shi wata makarantar secondary domin ya koyar da tarihi.
Na'am.
To shi ke dan malamin tarihi da shigarsa aji. Sai yace ba wani dalibi ya tada wani dalibi yace kai tashi tsaye.
To.
Sai dalibi ya miƙe tsaye. Wai yace miki washin wane ne ya kashe Murtala Rahmat Muhammad? Ka san Murtala Rahmat Muhammad ai?
Tsohon abin da shugaban sojin Najeriya.
Ana yawa Sai dalibin da ya miƙe tsaye ya kalli sama ya kalli ƙasa sai yace miki wallahi ban sani ba. sai malami ya sake tashi wani dalibi na biyu ya tashi shi yace to kafa wata rana da aka gashi mutula Ramad Mohammed wai sai dalibin ya ce mishi wallahi tallahi ranka ya dade ranar da aka kashe shi ni ban zo makaranta ba ya sake dubawa sai shi a bace sai kirawo na uku
to
sai shi ma na uku yace wallahi tallahi malam ni sabon zuwa ne wannan makarantan gaba daya ban dade a makaranta ba saboda haka ban sani ba
oyo Allah
malami haushi ya saba shi kenan sai je kira shugaban makaranta principal ya shigo da shi aji ya zo ya ji wa'annan daƙiƙan ɗalibai
kuma ta makarantar da suke
yawa shi kenan da shugaban makaranta ya shigo sai ya tambayi ɗan ajin baki ɗayansu yanzu ne aka kashe mutara Ramad Mohammed sai baki ɗayansu suka ce su ba su sani ba sai shugaban makarantar baba sai shugaban makarantar ya juya ya ce ba malamin kai malam sai shugaban makarantar ya juya ya ce ba malamin kai malam ka tabbata da gaske ne a nan ajin aka ajiye wai ka tabbata da gaske ne a nan ajin aka kashe mutula Ramad Mohammed
wato yi kuma makarantar ya biya na ba zuwa shi dai ana da rigar
da yayi shi ke da ka ta wannan ajin aka kashe shi da ba ku guda ɗaya da yasan ranar da aka kashe shi baba kai ne malam maka sabon malamin tarihi na za ka yi murabus ne koya za ka yi da wannan makarantar
ya yi to shi ba ne mai daga gai ka zo koyarwa kuma ka zo kada ne kada ta tambaya to ya ga ta
to baba a rika sanin tarihi
gaskiya ne
na ka malama an ji da daɗa ga mutane su yi da aka tilas mu jabarki da ya zo
kan mu zo mu shiga tarihi
Allah ya ce muku fata da yake kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri